بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر رانر السبر شاهد غوتن ذو القعدة شكرا تدبو دادري هدو دار بين دا هدو باين جر منزل الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 43 cikin jerengen darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam Abubakar ibn Abi Asim Allah ubangiji ya gafarta masa ibn Abi Asim ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi na shine daga cikin littafai wanda suke usul a cikin aqida ta al-sunna malam wanda ke tare mota da Allah ya daina da Allah Na'am. Idan ba manta ba muna bibiyan Ibn Abi Asim inda yake mana darasi a cikin ahadisu hadisus sura hadisin da ke magana akan sura as-sura wato abin nan kamar a ce jiki ko shakalin halitta wanda aka danganta ma Allah madaukakin sarki a cikin hadisai mabambanta wanda zamu ji daga hadisi na 552 inda malam yake cewa haddathana yusuf ibn musa qala haddathana jarirun an al-a'mash an habib ibn abi thabit an ata an ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqabbihu al-wujuha fa inna ibn adam khalaqa khuliqa ala surati ar-rahman wannan riwaya daga yusuf ibn musa ibn rashid al-kufi malam musu bukhari ne da abu dauda da tirmizi da ibn majah yana ya rashikata 253 shi kuma daga jarir jarir yake cewa daga a'mash wato suleiman ibnu mihrana kenan zuwa jarir ibnu abdul hamid daga habib ibnu abi thabit babban malami daga ata ibnu abi rabah daga sayyidina abdullahi dan umar dan khattab Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la tuqabbihul wujuha kada ku dinga muzanta fuska kada ku dinga cewa qabbahallahu wajha fulani Larabawa suna yin wannan zagin a ce Allah ya muza ta fuskar wani sai annabi ya hana yace fa inna Allah khalaqa fa inna adama khuliqa ala surati ar-rahman shi adamu alaihi salam an halicce shi a bisa suran ar-rahman wannan riwaya al-imam al-hafiz al-ajuri ya kawo ta cikin kitabu shari'a da cewa lafazin inna Allah khalaqa adama ala surati ba ala surati ar-rahman wancan lafazin shi yafi inganci wannan duk da mazajen shi mazajen Imam al-Bukhari amma isnadi ne mai rauni saboda Habib ibn Abi Thabit mudallisi ne kuma yayi anana saboda haka Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta masa yake cewa wannan isnadi an saba mu Sufyan al-Thawri a cikin sa daga Habib ibn Abi Thabit zuwa ga Ata shi Habib dan shi Sufyan al-Thawri ya ruwaito shi mursalan ata'u bi ce sahabi ne yace ba ibnu khuzaima ya fitar da shi ta wannan hanya da isnadi mursali sahihi kuma yake cewa wannan mursalin shine asahu wato riwayar da ta zo daga sufyanu wanda ba ambaci sahabi ba ta fi inganci saboda sufyanu ya fi karfin hadda fiye da habib ibn abi thabit ibnu khuzaima ya fitar da wannan riwaya da al-lalaka'i da al-ajuri a cikin ash-shari'a da Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin As-Sunna da Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir da Baihaqi a cikin Al-Asma'u was Sifat dukkanin su ta hanyar Jarir ibn Abdul Hamid zuwa ga A'mash da wannan isnadin qala da sana Abu Rabi Az-Zahrani kenan qala da sana Jarir kaji shi ma hayin da ta hanyar Jarir ibn Abdul Hamid an al-A'mash an Habib an Ata an ibn Umar qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la tuqabbihul wujuha kar ku dinga muzanta fuskokin mutane kar ka ce wani fuskar shi mummuna wani fuskar shi kaza fa inna Allah azza wa jalla khalaqa adama ala surati lalle Allah ya halicci adamu akan surarsa wannan hadisi ne sahihi da isnadin yana da wancan raunin da muka gani wannan hadisin kamar da muka ambata a baya muna rarraba maganganun da malamai suka yi akan sa al-imam al-hafiz ibn hajar Allah ya kara masa rahama a cikin littafin sa watin a cikin fathul bari duk da kaga Ibn Hajar ya daga cikin malaman da ake musu kallon cewa suna da wani burbushi na ash'ariyanci amma malami ne muhaqqiqi wanda ya kai matuƙa wajen sanin ilimi da tantance shi da haka duk da ya taso a cikin inda ake ash'ariyanci amma wasu abubuwa da dama na ash'ariyanci yayi watsi da su to anan da yazo yana magana akan wannan hadisin sai yake cewa wannan hadisin fa yata'ayyanu ijra'u ma fi dhalika ala ma taqarrara bayin ahli sunnati bayin da ya kawo ash'ariya sun ce kaza maturidiya sun ce kaza suwana sun ce kaza yace amma dai abin da yake wajibi wajibi ne a gudanar da waɗannan lafuzza yace abisai abin da ya tabbata a gun ahli sunna min imrarihi kama jaa a gudanar da hadisan nan kamar yadda suka zo min gairi itiqadi tashbihin karka ce to hadisin na nuna cewa Allah yake kama da mutane kin yace aumin ta'wilihi kar kuma kace zaka murde ma'anarsa alama yaliqu birrahmani min jalali kamar dai ma'anarsa daga abin da ya cancanci Allah na kyakkyawar ma'ana kar kai tashbihi kace irin na mutane kar kuma ka murde kace ba haka ba al-Imamu Daruqutni shi ma kai irin wannan magana hakanan al-Baihaqi a cikin al-Asma'u was-Sifat a inda yake cewa wa amma ma'ana hadisi sura wannan magana Daruqutni ce wa amma ma'ana hadisi sura yace fanaruddu ilmuhu ila Allahi wa rasulihi muna maida ilimin sa zuwa ga Allah da manzansa wa nasqutu sai mu ja baki mu shiru kama sakata salaf kamar yadda magabata suka shiru wannan shine hanya kamar yadda Razi yake cewa dariqatu salaf aslam kar ka ƙaryata tunda ya inganta kar kuma kai ji ƙaiƙayi a ranka baka fa Allah baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin darajar Allah da sanin girman sa ba tunda annabi ya faɗa haka to gaskiya ne kar kuma kace zaka ba hanyar yan baya kai tawili ko ka ƙaryata ko ka musanta ko ka ainihin kawo wani shakku game da hadisi qala dasana muhammad ibn musaffa qala dasana usman ibn sa'id ad-darimi kenan qala dasana lays ibn sa'd al-misri an muhammad ibn ijlan ibn azlan an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga malam sa'idu dan kaisan al-madini al-maqburi kenan an abi hurairah qala yace daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqulanna ahadukum qabbaha Allahu wajhak kada wani yace Allah ya mutunta fuskarka wala wajha man ashbaha wajhak kar kuma wani yace Allah ya mutunta fuskar duk wani wanda ya kama da kai fa inna Allaha khalaqa Adama ala surati Allah ya halicci Adamu a bisa surarsa wannan isnadi ne hasan al-imamu ibn khuzaimah ya fitar da shi ta hanyar shu'aib ibn al-layth zuwa ga baban shi al-layth an samu al-imam malik Allah ya gafarta masa yana daga cikin malaman da suka yi inkari na hadisi sura ta hanyar yace a daina fadan hadisin ba yace bai inganta ba shi imam malik yayi wannan ne kamar yadda ali nasir al-faqih yake fada yace saboda ka'ida imam malik tasadduz zari'a imam malik kusan yana da zurfin fiqh yanzu wannan hadisin ya inganta amma idan aka dinga yada shi a cikin amawa sai su saka kansu a cikin bala'i su ƙaryata su halaka to ba sai an yada musu kamar magana da muka yada zane cewa wa'azi sai ka kalli waɗannan irin mutane ne yake wa'azi ba za ka zo mutane da ka fara musu wa'azi ranar farko ka fara kawo musu wannan hadisin ina fata mun gane wannan abun mamaki ibn khuzaimah Allah ya gafarta mishi duk da ya rawaito hadisan nan a cikin littafinsa sai ya samu kansa kuma a cikin wannan abin da aka gudana inkarin kwakwalwar shi ta kasa dauka har yake cewa tawahama ba'du man lam yataharra al-ilma wasu waɗanda basu tace ilimi ba suna riya cewa anna qawluhu ala suratihi yuridu ala surati ar-rahman cewa da Allah annabi yace ala suratihi yana nufin surar rahman rabbana azza wa jalla yace Allah ubangijinmu ya daukaka an yakuna hadha ma'ana al-khabari sam yace sam hadisin ba haka yake ne ba mal ma'ana qawlihi ma'ana wannan magana khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci Adamu akan surarsa yace abinda ake nufi anan shine kinayatan anismil madrubi ana nufin shi wannan da zaka daka din Allah ya halicce shi ne a bisa surar baban shi Adamu kaji tawilin dai duk wani mutum da ka gani to shakalinsa da fuska da hannu da kafa shakalin baban shi na cancan sama ne Adamu. Da kan kama rai ko ka dukai ko ka ci mutuncin sa kaman ka ci mutuncin babanka ne Adamu alaihi salam. Ka zama wato wala taqullahuma uffin kenan ko? Kaga wannan tawili ne mai kyau. Amma ba a san tawili a cikin sifat. Yace saboda inna Allaha khalaqa Adama ala surati hadhal madrubi. Allah ya halicci Adamu a bisa suran wannan mutumin da kake duka. Da wannan fassarar malamai suka yi mata ta suka ce ba daidai bace. Ba su karbe ta daga Ibn Khuzaimah ba, duk da yake tawili ne mai kyau ga kallon ma'anarsa. Allah ya tsare mu. Zamu ji magana wasu malamai a gaba kadan insha Allah. Qala dasana Abu Bakr ibn Khallad al-Bahili qala dasana Ibn Sa'id an Ibn Ajlan an Sa'id al-Maqburi daga malan Yahya dan wato daga malan Muhammad ibn Khallad shi Abu Bakr al-Bahili mutumin Basra ne daga Yahya dan Sa'id al-Qattan daga Ibn Ajlan Muhammad ibn Ajlan daga Sa'id dan gidan Kaysan shine Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi dalibu Abu Huraira daga malan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Sayyidina Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farin jakada yana cewa idza daraba ahadukum idan ta kama wanin ku zai yi bugu zai yi horo falyajtanibil wajha ya guji fuska wala yaqulanna ahadukum kada dayan ku ya sake yace qabbaha Allah wajhak Allah ya muzanta fuskar wani fa inna Allah khalaqa ta'ala khalaqa adama ala surati wannan ma isnadin shi kyakkyawa ne al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da lalakai da Ibn Khuzaimah kaga kamar da muka fada a hadisin nuzulin Allah ta'ala yanzu abinda ake so kawai ka ci moriyar sa anan asali shine ka daina zagin fuskar mutane kar ka buji fuskar mutane in kai haka ka ci moriyar sa amma tattaunawa akan karshen hadisin sai yana mantar da mutane farkon sa ba a cika damuwa da fitar da fiqhin da ya shafi wannan al-Imam Ibn Qutayba Allah ya gafarta masa a cikin ta'wilul mukhtalatil hadith yake cewa magana akan sura yace as-suratu laysat bi a'jab min al-yadaini wal asabi'i wal ayni wa ghayriha batu akan suratullah bai fi ban mamaki fiye da batu akan wato yadaini na Allah da al-ayni na Allah da al-asabi'u da aka ambata a hadisi ba yace wa inna ma waqa al-ulfu litilka me yasa muka saba da jin an ce Allah na da hannu Allah na da ido Allah na da yatsu zukatan yatsu suna tsankanin zukatan bayi na tsankanin yatsin Allah guda biyu Allah yana ganin ku inni ma'akum asma'u wa ara Allah yana da ido Allah yana magana me yasa muka saba da jin wadannan yace saboda limaji'iha fil qur'an saboda kullun ana karantawa qur'ani ana ta karantawa har an saba to abu komai nauyin sa komai shock din da ya same ka san da ka fara jin shi yau da gobe sai ka saba kawai sai ga ba wani sabon abu bane ai normal ne ko akwai labarin da maka mummuna in ka ji shi ya zama ya dake ka amma bayan wata daya shekara daya kwana 30 shikenan sai a saba haka duk abu yake to saboda kullu ana karantawa cikin alqur'ani wadancan sai suka zama normal amma shi sura fa bai zo alqur'ani ba a hadisai ma bai zo a hadisai nan kusa ba sai an yi zurfi a cikin hadisai sannan yake ake zuwa kan karatun su sai Ibn Qutayba yace wa nahnu nu'minu bil jami'i wala naqulu shay'an wala naqulu fi shay'in minhu bi kayfiyatin wala haddin wala kashe kawai dina mana asar da ta tunda ba a ji ya kare ni shajin ko to kashe shi yace mu ba za mu ce ga yanayin ba bi kayfiyatin wala haddin ko mu bashi wata ma'ana ba za mu yi ba ina fata mun gane za mu tsaya ne yanda magabata suka tsaya in ji ainihin Ibn Qutayba to haka Ibn Taymiya Allah ya gafarta mishi a cikin naqdu ta'sis yayi wannan magana ya kawo maganganu daban-daban na malaman farko yace ba a fara inkarin wannan hadisi ko a mai tawili ba sai da aka wuce shekara wannan usur na khairun nasi qarni thumma alladhina yulahum thumma alladhina yulahum sai da aka shiga qarni na hudu wato daga farkon shekara ta 300 shine aka samu su malamai da ahlus sunna ne malaman aqida ne malaman sunna malaman hadisi amma sai abun ya musu nauyi ya ambata yace daga cikin su akwai Abu Thawr al-Imam Abu Thawr yayi inkari daga cikin su akwai Abu Sheikh Al-Asfahani shi ma yayi inkari daga cikin su akwai Ibn Khuzaima ita ma malaman can baya tun daga sai ma Muhammad Ibn Hanbal sai Imam Al-Bukhari da suka ruwaito da sauransu duk ba a samu wani daga cikin su yayi wannan inkarin ba in kana son karin bayani sai kuma littafin shi shine littafin ainihin wato Naqdu At-Ta'sis da Ibn Taymiya za ka ga bayani dalla dalla shafuka da yawa sai ka koma kuma littafin ainihin Sharhun Aqidatu Dawiya na Uthaymeen Uthaymeen da shi Aqidatu Dawiya za ka ga haka hakanan Al-Imam Al-Allama Ibn Baz akwai fatawa da aka mai akan wannan hadisi ya bada amsa gamsasshiya haka Sharhin Gunaiman Al-Gunaiman Ash-Sheikhul Gunaiman yayi sharhin kitabut tauhid na cikin sahih bukhari na ƙarshen nan shi ma zaka ga bayani dalla dalla a wajen game da haka ina fatan mun gane wannan shi ma lan ya sake cewa qala haddathana umar ibn al-khattab qala haddathana ibn abi maryam haddathana ibn lahi'a an abi yunusa salim ibn jubair an abi hurairah taqal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل فليتني بالوجه فان سوره وجه الانسان على سوره وجه الرحمن wannan isnadin ta hanyar Umar dan Khattab in kun tuna mun ambace shi a can baya ba Umar dan Khattab halifa Abu Hafs radiyallahu anhu ba wani ne mai irin sunan sa Umar dan Khattab Ar-Radisi Al-Basri malami ne ga al-Imam Ibn Majah shi kuma yace daga Ibn Abi Maryam wato Sa'id Ibn Abi Maryam kenan Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim ibn Abi Maryam wanda ya shika 1222 daga Ibn Lahi'a al-Qadi ibn Lahi'a wanda yana da rauni daga Abu Yunusa wannan bararren bawa ne ga Abu Hurairah sunan shi Salim ibn Jubair ad-Dawsi maulahu yake cewa malamin sa kuma mai gidansa Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man katala duk wanda zai fada da wani zai kai ma wani strike to falyajtani bil wajha ya guje wa fuska saboda mene fa inna surata wajhil insani ala surati wajhir rahman saboda shakalin fuskar bawa akan shakalin fuskar Allah wannan isnadi ne mai rauni saboda ibnu lahi'a wasahihu kuma mun ji cewa ala surati ba ala suratir rahman ba wancan da muka wuce riwayar Imam Muslim ce babun malai ce ga wani babi qala dasana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi wa Muhammad ibn Ubayd ibn Hisab qala haddathana Abu Awana an Abdul Malik ibn Umair an Warrat katib al-Mughirati ibn Shu'ba an al-Mughirati ibn Shu'ba qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shakhsa أغير من الله تعالى ولا شخص أحب إليه الأذرى من الله عز وجل ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى ومن أجل ذلك وعد الجنة وأن إسنادي كما يدى كجيش إسنادي نيوان ديكي صحيح الإمام ابن أبي آسم يكاو شلاني مال محمد ابن أبي بكر المقدمي da malam Muhammad ibn Ubayd ibn Hisab abin nan Az-Zahrani wanda ya shiga ta 338 shi kuma yace daga Abu Awana daga Abdul Malik ibn Umair Abu Suwaidin Al-Qurashi daga cikin dal jama'a daga Warrad shine wato abin nan bararren bawon Abu abin nan Mughirah ibn Shu'ba kuma katibin sa Warrad al-Thaqafi maulani gare shi kuma marubucin sa ya shiga 95 bayan hijira shi kuma daga malam Mughirah ibn Shu'ba wani sahabi cikin manyan sahabbai jarumai kuma wanda suka iya dabarar yaki wanda ake labarin cewa yayi aure ba iyaka yayi aure da yawa da yawa yana da yawan sakin mata Allah ya gafarta mai Allah ya kara mai yadda qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inji ainihin wato Mughira yace manzon Allah yana cewa la shakhsa aghyara min Allah ta'ala wannan yana mana magana akan lafazin shakhsu ne babu wanda ya kai Allah madaukakin sarki kishi wala shakhsa ahabba ilayhi al-udhra min Allah azza wa jalla babu wanda ya kai Allah sanya baiwa mutum uzuri wa min ajli dhalika saboda uzuri da Allah yake so ya yanke hanzarin mutane ba athar rusula mubashirina wa mundirina, shi yasa ya aiko manzanni suna masu bishara, suna masu ainihin wato gargadi. Wala shaksa ahabba ilayhi almadha min Allah ta'ala, babu wanda ya kai Allah san ayaba masa, min ajli dhalika wa adal janna, daga Allah yayi alƙawarin baya da aljanna, saboda an shiga aljanna ayaba mai ayaba mushi. A wata riwaya, min ajli dhalika madaha nafsa, ayaba wa kanshi dan ya fadi gaskiya al'amari game da kansa. Wannan isnadi rijaluhu rijalu sahihaini, rijalu shaykhaini, kuma hadisin yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim, sun ruwaito shi ta hanyar ainihin wannan Abu Awana. Qala hadathana Abu Bakr, qala hadathana Husayn ibn Ali, qala hadathana Za'ida ibn Qudama kenan al-Thaqafi, an Abdul Malik ibn Umair an Warrad al-Thaqafi maula al-Mughira katib al-Mughira an al-Mughira ibn Shu'ba an an-Nabi sallallahu alaihi wasallama mithla, irin wancan. Wannan ita ce riwayar Ibn Abi Shayba, wa min tariqihi al-Imam Muslim, ya ruwaito daga malamin sa Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba ya kawo shi a cikin al-Musannaf. Malamin sake cewa babun, ga wani babi. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الانصاري عن دلهم بن الاسود عن عبد الله بن حاجب ابن عامر ابن عامر ابن المنتفق العقيلي عن جدي عبد الله عن عمه لقيت بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنظرون اليه ساعة وينظر اليكم الحديث. Wannan hadisi mala ya kawo shi ta hanyar Ibrahim ibn al-Mundhir Abu Abdullah al-Qurashi, shi ma rasulsa 236, daga Abdurrahman ibn al-Mughira, daga Abdurrahman ibn Ayyash al-Ansari, wanda daga cikin jalli na Abu Dawuda, daga Dilham ibn al-Aswad, wannan mukiyayi maqbulun ne, yani inda mutaba'a kenan. Abu Dawuda ya kaddace riwaya daga gare shi, daga Abdullah ibn Hajib ibn Amir ibn al-Muntafiq al-Uqayli, daga waye? Daga kakansa shine Abdullah ibn Amir din, Abdullah ibn Hajib, aka ce sunan shi Dilham ibn al-Aswad, aka ce daga kakansa shine Abdullah ibn Hajib, shi kuma yace daga ammihi, daga babbansa mai suna Laqit ibn Amir. Wannan Laqit yana daga cikin sahabbai da suka yi wifada, suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara, sanda aka yi ta kawo ziyarar nan a Madina. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana cewa satanduruna ilayhi, za ku kalli Allah, wayanzuru ilaykum sa'atan, tsawon lokaci, wayanzuru ilaykum, shi ma zai kalle ku. Qultu, sai nace ya rasulullah, ce ya manzon Allah, wana hanu mali'ul ardi, yan mun cika duniya ranar alkiyama, taron alkiyama din mu ga Allah, kuma Allah ya gamu, huwa shakhsun wahidun, alhalin Allah kwaya ɗaya ne, yanzuru ilayna wa nanzuru ilayhi, kowa ya ganshi shi ma ya ga kowa. Qala, sai annabi ya ce mishi, unabbi'uka bi misli dhalika fi ala'illah, bari mu kwatanta maka wani misali na ni'imomin Allah a nan duniya, na abu kwaya ɗaya da kowa ke iya gani. Yace ash-shams wal qamar ayatun minhu saghira, rana da wata ƙananan ayoyi ne cikin ayoyin Allah. Wa tarawnahuma sa'atan wahida, kuma ana ganin su lokaci guda, kowa a lokaci guda, kowa bai jira sai wani ya gani sannan ya kauce wani ya kalla. Ko mun gane yadda ake ganin rana yanzu a nan Zaria, haka ake ganin ta a Kano da Kaduna da duk inda yanzu rana ake, kowa yana gani, ba wanda yake kare wani. Wannan hadisi isnadin sa da'ifi, saboda Dilham ibn al-Aswad da shi da kakansa Zahabi yana cewa la yu'rafani, ba a san su ba. Wannan hadisi Imam Tabarani ya ruwaito shi da Ahmad dan Hanbali da Hakim da ainihin wasunsu. Babu zikir kauli jahannam, Allah ka tsare mu da jahannama. Babun bayani akan fadin jahannama da ta ce, ta ce hal min mazidin hatta yada'a rabbuna tabaraka wa ta'ala qadamahu fiha. Subhanallah, ranar alkiyama za a dosa zuba wa jahannama yan wuta cikin kafirai da mushrikai da sauran waɗanda Allah ya yi nufin azabtar da su. Za a zuba a zuba, amma jahannama saboda wawake kirami ne mai bala'i, Allah ka tsare mu, sai ya zama ana zubawa kamar ba a zubawa, tana ta haɗiye su, tana shanye su, har ta dinga neman ƙari a gurin Allah. in Allah ya ce mata yawma naqul li jahannama hal imtala'ti, Allah ya ce ran zamu ce wa jahannama ko kin cika, Allah ya ce fataqulu hal min mazid, sai ta ce in akwai ƙari ina bukata. Jama'a da wuta da aljanna mutanen duniya fa ba za su cika su, haka annabi ya fara, zamu ji hadisin a gaba. In an gama saka duk yan aljanna, aljanna gaba daya, sai zama akwai sauran space wawake ke, akwai sauran gidaje da anguwanni da garuruwa da estates da layouts da duk wani abu da ka sani na jin daji. Annabi ce sai Allah ya halicci wasu halittu kawai ya zuba su aljanna, ya ce ku kuje ku rike nan wajen, saboda ka aba wurin haka empty zai lalace, ko ka duri aka bar shi aka gina ba kowa sai lalace, ko sai ga fara cracking. Idan dai aljanna ba irin duniya bace, Allah na tuba. To haka wuta, haka wuta saboda bala'in ta jama'a. Zamu zo mu ji hadisin anan, ita Allah ba zai halicci wasu ya ce a sa su a wuta haka nan ba sai wa Allah komai ba, sai Allah ya saka kafa shi mai daraja a ciki. Shi ya ta dinga cewa qadi qadi ko qati qati, ya isa haka ya isa haka. Allah ya tsare mu. Duk wannan hadisi abin da yake so ka ci more su shine ka tsoraci wuta, kar ka kareta hadisan, kar ka ce mu ba mu yadda ba, ya za a ce haka, a'a ba manufarsu ba kenan. So ake kai imani da cewa lalle bala'in da ke wuta ya wuce duk wani bala'i da ka taba gani ko ka taba tunaninsa. Sai kai kokari ka rike tauhidi, ka rike aikin arziki, ka nemi gafara Allah, ka nemi gamawa lafiya don ka tsira daga wannan bala'i. Malam ya ce haddathana Hudbat ibn Khalid قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار ابن ابي عمار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يجي يلقى في النار اهلها ذا ادوس جيفا ان وتا اчинتا الله كدره مو daga zama yan wuta wataqulu tace hal min mazidin ko akwai qari ko akwai qari hatta yati Allahu ta'ala fayada qadamahu alaiha fataqulu qatu qatu har sai Allah da kansa ubangiji madaukin sarki ya je ya saka kafarsa a cikin wuta, sai ta ce ya isa ka ya isa ka. Wannan isnadi ne sahihi, al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da Ibn Khuzaimah da Baihaqi cikin Asma'u was Sifat. Wa da sana Muhammad ibn Ubayd ibn Hisab, mun ji shi nan baya kadan, wa Muhammad ibn Abdul A'la, su biyun suka ce haddathana Muhammad ibn Thawr am Ma'mar yani ibn Rashid an Ayyub yani Sakhtiyani am Muhammad ibn Sirina, daga malam Muhammad dan Sirina Allah ya kara masa rahama. An abi hurairata, daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace amma jahannamu fa innaha la tamtali'u, ita dai jahannama da ka ganta Allah yace ba za ta taba cika ba, hatta yada Allahu qadamahu fiha, har sai Allah ya sa kafarsa a ciki, fa hunalika tamtali'u, a daidai wannan lokaci shine ma'anar fa hunalika, hunalika butuliyal mu'minina, hunalika da'a zakariya rabba, itana haɗa lokaci da wuri, a daidai wannan wuri da lokaci sai yace sai ta cika tamtali'u wa yuzwa ba'daha ila ba'd, sai ta fara motsewa tana mokadewa tana komawa tana hadewa da jikinta, inda ka san dai an sama wuta ruwa tana komawa tana karanta. Wataqulu qadi qadi, ta dinga cewa qadi qadi, ma'anar shi dai da wancan, wato ya isa isa, ana iya kawo da lafazin ba ko da lafazin da, wato qad mala'atu ko qad shabi'tu ko qad intahaitu. Wannan isnadi ne sahihi, mazajensa mazaje ne wanda suke da riwaya a cikin Muslim, kuma Muslim din ma ya fitar, haka na Abdul Razzaq, haka Lalaka'i, haka al-Imam al-Bukhari ta wata hanya daban zuwa ga Abu Huraira da shi da Muslim su sake fitarwa, haka isnadi ne tabbatacce, hadisi ne ingantacce. Wa haddathana Kathir ibn Ubayd al-Hazza qala haddathana Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Warrat am Ma'mar yani ibn Rashid al-San'ani an Zaid ibn Aslam, daga Zaid dan Aslam an Ata ibn Yasarin an Abi Sa'idin, daga Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu, babban sahabi, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabi yace alaihi salatu wassalam, yawmul qiyamati yashfa'un nabiyyuna wal mala'ikatu wa yashfa'ul mu'minuna, rana al qiyama Allah zai ba mala'iku dama, zai ba annabawa dama su yi ceto. Allah ka samu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah zai ba mala'iku dama shi ma su ma su yi ceto, kamar da Allah ya bada labari cewa wala yashfa'una indahu illa bi'inni, ba sa yin wato ceto a gaba ga Allah sai da izininsa, sai wanda Allah ya ba dama, kuma sai wanda Allah ya ce a cita. Sannan wa yashfa'ul mu'minuna, sauran mu'minai su ma Allah zai zaɓi waɗanda ya ga damar ba su wannan falala, ya ba su dama su ceci masu imani waɗanda suke da laifuffuka. Wa yabqa arhamur rahimina, duk wani wanda zai ceto ya riga ya gama yi sauran Allah, shi kadai mafi rahama masu rahama. Za ku yi tunamin kanta wannan hadisi a baya da tsayi, wanda Allah zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya shiga hawuta, ya kwashe duk wani wanda ya gani da sauran taban sallah ko alama alula. Annabi zai shiga duk ya fito da su ai ta zuba su a ma'ul hayati, ana ɗauraye su, ana ainihin wato canza musu halitta a kai su aljanna. Daga nan sai Allah shi da kansa, Allah Ubangijinmu, sai ya ce ni kuma zan yi nawa ceton. Kowa ya gama iya ceton da zai yi, ni ne zan yi nawa a yanzu. Qala fayaqbidu qabdatan, sai Allah ya yi danka, wata danka ta azo a gani. Au qabdataini, ko danka guda biyu. Minan nari, daga wuta. Khalqan kathiran, sai Allah ya damko halittu masu tarin yawa. Annabi ya ce lam ya'malu khaira, waɗannan mutanen a cikinsu ba wanda ya taɓa aikin arziki, ɓarna kawai suka yi a duniya, abinda ya cece su kawai tsantsar tauhidinsu da imaninsu. Amma haka suka rayu a duniya, ba su yi sallah ba, ba su yi azumi ba, ba su karanta alƙur'ani ba, ba su yi sadaka ba, ba su biyayyar iyaye ba, ba su yi komai na alkhairi da za a gani ba. Annabi ya ce fa yakhrujuna, sai su fito daga wuta, qadim tuhushu, an riga an gama soya su, ko qadim tahashu, sun riga sun gama soyuwa. Wasaru humaman, sun zama baƙin gawayi, irin yadda kake gani idan an yi gobara, aka komai ya zama gawayi. La haula wala quwwata illa billah. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake magana da Jibrilu, yake gaya wa sahabbai cewa ya kuke gani, a suke tambaya ya kuke gani inda watan mutane sun san abin da ke cikin wuta na bala'i, ce da za su fi haka guje mata. Ya kuke gani inda mutane sun san abin da ke cikin aljanna na ni'ima, ce da za su fi haka neman aljanna. Amma mutane ba mu sani ba, muna ta jin abin ne kamar gaske, kamar ba gaske ba, kowa ba zai gaskata ba hatta ya ce wuri yake. Sai ya ga gashi a kabari, gashi ga mala'iku, gashi ana hisabi da sauransu. Saboda labarin lahira, kaburat fis samawati wal ard, al'amarinta ya girmama a sammai da ƙasa, hatta muminai sun gaskata ne saboda imaninsu, ba dan sun san tafasil ɗinta ba. Ko mun gane? Gaskatawa imanin muke samu gaskata, mun yadda Allah gaskiya yake faɗi, sai muka gaskata, amma ba dan mun san tafasil ɗinta ba. Sai Allah Annabi yake cewa fa yusabbu alaihim min ma'i, sai a so mazuba musu wani ruwa. Yuqalu lahu ma'ul hayati, ruwan rayuwa. Fayakhrujuna min ajsadihim ka'annaha al-lu'lu, nan da nan sai jikinsu ya kama tsuro, yana gyaruwa, yana ainihin armashi, yana toho kamar lu'lu. Maktubun min atikihi nahnu utaqa'u llahi minan nari, ga yana a rubuta a jikin wato dokin wuyansu cewa mu ne waɗanda Allah ya ceto mu da kansa, ya ceto mu daga wuta. Wannan hadisi al-Imam Ibn Rajab Sanani ya rawaito shi, haka nan Ibn Khuzaima, haka nan Muslim sun rawaito shi. Babun, ga wani babi. Qala dasana Hudbatu ibn Khalid, qala dasana Hammad ibn Salama, qala dasana Ata ibn Sa'ib, an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbata, an Abi Sa'idin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wannan isnadi ta hanyar Hudbatu ibn Khalid al-Qaisi, zuwa ga Hammad dan Salama ibn Dinar, zuwa ga Ata ibn Sa'ib babban malami, zuwa ga Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud, jika ibn Mas'ud ne. An Abi Sa'idin al-Khudri kenan radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma'aiki alayhi salatu wassalam yana cewa iftakharatin naru wal jannatu, aljanna da wuta suka zauna suna tattaunawa kowa na kawo falalar kansa yana yi wa ɗayan alfahari faqalatin naru sai wuta tace yadkhulunil jababiruna wal mutakabbiruna wal muluku wal ashraf wuta tace mu aljanna ni nafi ki matsayi saboda wanda su shige ni sune jababirai wato isassu masu taurin kai wanda suka isa su fada aji wal mutakabbiruna da masu girman kai isassu wal muluku da masu mulki wal ashrafu da manyan gari wadannan duka masu shiga wuta ne Allah ka tsare mu wa qalatil janna sai aljanna ita kuma tace yadkhuluni al fuqara ni kuma gidan talakawa ne wad du'afa da masu rauni wal masakin da miskinai fa qala lin nari sai Allah ya ce ma wuta anti azabi usibu biki man ashau yadda abin yake ke wuta ki tsaya a matsayinki ke azaba ta ce inji Allah wanda nake riska da ita ga wanda naga dama wa qala lil janna yace ma aljanna ita ma ke ma ki tsaya a matsayinki anti rahmati wasi'at kull shay ke kuma rahama ta ce wacce kin gwadaci komai sai annabi yace Allah yace wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha kowace a cikin ku na tanadan mata abinda zan cika ta da shi na mutane aljanu fa amman naru kun ga dai ita wuta fayulqa fiha wa hiya taqulu za a yi ta jefa kafirai a cikinta da munafikai da masu sabo tana cewa hal min mazid hatta yati Allahu har Allah ya zo da kansa fayadhu qadamahu alaiha ya sanya kafarsa a ciki fatuzwa sai ta koma ta mummotse fayataqulu ta ce qadi qadi wa amma aljannatu ita ko aljanna fayulqa fiha ma sha Allahu Allah zai sa a saka abin da ya so a ciki na mutane sun ma yace fayunshi'u Allahu laha ma yasha sai kuma Allah ya halicci wasu halittun da ya ga dama ya zuba su aljanna wannan a isnadi ne wanda yake sahihi duk da ke Sheikhul Albani yana cewa Atha ibn Sa'ib ya samu ikhtilati kuma Hammad na daga cikin wanda suke riwaya da ganshi ban ikhtilati da haka ba a hujja da hadisin Hammad dan Salama daga ainihin wato abin nan Atha ibn Sa'ib sai dai hadisin sahihi ne saboda ya zo to sa hanya daban zuwa ga ainihin Abu Sa'id Ibn Hibana ya ruwaito shi da Ibn Khuzaima da Abu Ya'la da su ruwaito shi haka nan al-Imam Muslim ya ruwaito shi da Ahmad dan Hanbali da Baihaqi ta hanyar al-Amash zuwa ga Abu Salih zuwa ga Abu Huraira ina fata muna ganewa babu sana kala da sana Hurmat ibn Khalid قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يساجي كاو اسنادي تاني هدبا ابن خالد القيسي زوا غ حماد دان سلمة دان دينار زوا غ ثابت ابن اسلم البناني زوا غ ببان صحابي انس بن مالك الله يقرا مسا يدا يچي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله yana cewa yabqa min aljannati ma sha Allah mu an gama shiga aljanna abinda Allah ya so na fadin kasa da gidaje da garuruwa da ni'imomi za su saura babu masu su thumma yunshi'u Allahu laha khalqan ma yasha sannan Allah ya ci halittun da ya ga dama su zo su mai wannan wurin wannan yana cikin sahih Muslim da littafin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin ainihin Musnad na Abu Ya'la wa haddathana Hammad Hudba قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل حديث ثابت wannan mutaba'a ce aka samu Muhammad dan Salama maimakon daga Thabit sai ya ruwaito wato aka samu ma Hudba shi Hammad ya ruwaito afwan Yunus ya samu ma wato abin nan Hamad dan Salama nan shike da hadisin amma wannan kare ya rutu shi ta hanyar Ubayd Yunus dan Ubayd wato ya da hanya daban kenan bar da wancan zuwa ga Muhammad ibn Sirin zuwa ga Abu Huraira isnadi ne daban shahidi ne qala da sana Abdul A'la ibn Hammad wa Abbas ibn al-Walid an-Narsiyani wato mutanen Narsiya su biyun qala suka ce haddathana Yazid ibn Zurayy qala an Sa'id an qatada an Anas ibn Malik qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قدي قدي أو تقول قدي قدي بإزتك وكرمك wannan isnadi ne sahihi bukhari ya rawaito shi da muslim malam yace daga abdul a'la ibnu hammad da shi da abbas ibnu al-walid an-narsiyan su bin suka ce haddathana yazid ibnu zurai daga yazid dan zurai shi kuma daga sa'id ibnu abi sa'idin kenan daga qatada ibnu di'ama daga anas dan malik allah ya kara masa yadda anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu jahannama yulqa fiha in an tashi alkiyama jahannama ba za ta gushe ba ana ta wurgo mata kafirai da munafikai Allah ka tsare mu yace wahiya ta kulu ita kuma tana cewa hal min mazidin shin ko akwai ƙari hatta yace hatta ya atiyaha rabbul alamin sai Allah ubangiji ya zo da kanshi fa yad'u rabbul alamin qadamahu sai Allah ya sanya kafarsa fa yuzwa sai wutar ta dinga wato dashewa tana tattarewa ba'daha ila ba'din wa taqulu qadi qadi tana cewa ya isa wa taqulu ko kuma ta cewa qadi qadi wannan shine asalin ruwaya da aka fara samuwa tana cewa bi izzatika wa karamika ya isa dan girman darajarka da buwayarka ya Allah ubangiji wannan isnadi ne sahihi hadisin yana cikin bukhari da muslim ta hanyar ainihin shu'aiya sayyid ibn abi aruba ba sayyid dan abin nan ba ba sayyid dan al-maqburi ba wannan ibn abi aruba ne wa da sana muhammad ibn umara ibn ali al-muqaddim qala da sana ash'af ibn abdullah al-khurasani qala da sana shu'ba an qatada an anas ibn malik qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقى في النار أهلها ويقول هل من مزيد قال ويلقى فيها ويقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فيها فتقول قطي قطي وانا إسنادي شما رجاله رجال الشيخين النبي صلى الله عليه وسلم يانا تشيوا مالا يكرؤوا حديثا تهاني محمد ابن عمر ibnu ali an-nars al-muqaddimi zuwa ga ash'af ibnu abdullah al-khurasani wanda ash'af wannan malamai suna da wasu maganganu akan shi yadda yake da ƙarshe dai amintacce ne da shu'ba daga shu'ba ibnu al-hajjaj da qatada ibnu di'ama daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala anas yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yana cewa yulqa fin nari ahluha za a zuba yan wuta a cikin wuta wata kula har ta dinga cewa hal min mazidin ya Allah ko akwai ƙari ina da inda zan ƙara zuba wasu qala yace wayulqa fin nari wayulqa fiha sai a wurga ainihin mara gaskiya din a cikin wutan hal wata kula tana cewa hal min mazidin ko akwai ƙari hatta ya da arjilahu hal ya sanya kafarsa shi Allah au qadi au kidama ko kafarsa fiha a cikin ta fa yaqulu yace fa taqul tace qati qati ta dinga cewa ya isa ya isa wannan hadisi mazajin shi mazajin bukhari da muslim ne in banda malamin mai littafin wato abdullahi muhammad ibn umar da malamin malamin sa ibn khuzaimah fitar da wannan hadisi da bukhari a cikin kitabu tawhid na sahihin sa haka nan ibn hibbana hakanan a ainihin wato abin nan ya fitar da shi albayhaqi a cikin asma'u was sifat daga isnadi ne tabbatacce insha Allah babu kura akan shi bar mu karsa wannan babun ko qala da sana yahya ibn khalaf qala da sana mu'tamir ibn sulaiman an abi an ubayn an abi an qatad an anas ibn malik qala la tazalu jahannama yulqa fiha jannan ba ta gushe ba ana ainihin wato jefa mata abubuwa kafirai da munafikai da sauransu wata qulu hal min mazid tana cewa akwai ƙari hatta ya da rabbuka ta'ala qadamahu fiha fa taqulu qati qati wa da sana abu musa muhammad ibn musanna kenan qala da sana abdul samad ibn abdul warith qala da sana abu aban ibn yazida an Qatada an Anas bin Malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu jahannamu taqulu hal min mazidin fa dhakara al hadith ya ambata hadisin irin wannan riwaya Ibn Khuzaimah ce wannan da Ahmad da Isnadi tabbatacce wa da sana Uqbah ibn Mukrim qala da sana Yunus ibn Mukairin qala da sana Abdul Ghaffar ibn al-Qasim an Adi ibn Qasim an Ruzain ibn Anzir ibn Hubaishin an Ubayy ibn Kabin qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah yace jahannamu tas'alu al-mazid jahannama za ta dinga roƙon a ƙara mata hatta yada rabbuka tabaraka wa ta'ala qadmuhu har Allah ubangiji madaukaki sarki ya sanya kafar safiha a cikin ta fatuzwa fatuzwa sai ta koma ta taru guri daya ba'dwa ila ba'din wa taqulu qatu qatu ta dinga cewa na tuba na tuba na tuba na ba Allah wannan hadisi shi ma isnadin sa yana da rauni saboda Abdul Ghaffar ibn Qasim an tume shi da kera hadisi wannan Abdul Ghaffar ibn Qasim to ina ganin bari mu saurara anan sai lokaci da ya kure insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi babun wato wani sabon babi wanda ya fi isbatil mankibi da kaza da kaza da kaza wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi